إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سافر لي تنين شابير قوتر رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نال شكرا دبو لا دريه دولة لاتن دبقوي ديري دا أشرين قوتن جون شكرا ملادية تدبو بيدا قوم شاشدا ونشيني كسد نسب إن دبقوي daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi Hadi Khair al-Ibad wallafar al-Imam al-Muhaddis al-Mufassir al-Faqih Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr al-Zura'i al-Dimashqi wanda aka fi sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziya Sheikh al-Islami al-Thani Allah ubangiji ya gafarta mishi. Littafin Zadul Ma'ad موسوعه في تاريخ النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لتافي ne na komai da ruwanka dangane da tafarki da rayuwa da tsarin yadda annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yake gudanar da al'amuran rayuwarsa da addini. Babu shakka Ibn Qayyim ya kai matuka wajen tattara bayanai dangane da sallah da ibadoji da mu'amaloli da zamantakewa da halin tafiya da zaman gida da dukkanin abubuwan dake da alaka da kulɗoɗin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Malamai suna mishi jinjina saboda wannan aiki da yayi, musamman saboda lura da cewa yayi littafin alhalin yana halin tafiya a aikin haji daga ƙasar Dimashku. Allah ya saka mishi alkhairi. Muna cikin gabar da ke karatu akan ainihin wato tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama dangane da tafiye-tafiye. An fara bayani akan yadda yake takaita sallah mai raka'a hudu zuwa raka'a biyu, kuma baya yin nafila wadanda ake cewa as-sunanar rawatib, yakan takaitu ne kadai akan nafilfili guda biyu, sune wutiri a ƙarshen dare kenan ko bayan sallar isha'i da kuma sunnatul fajr al-qabliya, ita ce raka'atul fajri. Banda wadannan nafilfili, malam ya kawo cewa lalle annabi alaihi salatu wassalam yana daina yin dukkanin nafilfilin da ya saba yi a halin tafiya. Za mu tashi inda malam ya ce wa amma ibn umar fa kana la yatatawwa'u qabla al-faridati wala ba'da. Sayyidina Abdullahi dan Umar, Allah ya kara mishi yadda shi da mahaifinsa, shi kam ya kasance ba irin yadda muka ji daga wasu sahabbai cewa su suna yi ba, su Abu Dharr da su Aliyu da Umar da Ibn Mas'ud da Jabir da Anas da Ibn Abbas, Allah ya kara musu yadda, wanda aka ce su suna yi. Shi ko Sayyidina Abdullahi dan Umar ya kasance sam baya yin nafila a halin tafiya kafin ko bayan sallar farilla, illa min khawfil layli ma'al wutri, sai in ya tsoraci kada yayi bacci cikin dare wutri ya kubuce mishi, to anan sai ya sallar wutrinsa kai tsaye bayan isha. وهذا هو الظاهر من هدي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. wannan aikin na sayyidina Abdullahi dan Umar shine zahirin abin da ya dace da tafarkin maiki, sira da amincin Allah su tabbata a gare shi. annahu kana la yusalli qabla al-faridati al-maqsura wala ba'daha shay'an, cewa shi annabi alaihi salam ya kasance baya sallatar wata nafila a kafin ko bayan sallar da aka takaita a halin ainihin wato tafiya din. Walakin yadda abun yake, lam yakun yamna'u min at-tatawwu'i qablaha wala ba'daha, sai dai ba a samu annabi alaihi salatu wassalam ya hana cewa kar ayi nafila kafin ko bayan sallar farilla a halin tafiya ba. Fa huwa ka tatawwu'il mutlaq, sai a dauka waɗanda suke yi din can kamar suna yin gama garin tadawwi ne, ba wai suna yi ne a matsayin waɗannan sunnoni rawatib ba. La annahu sunnatan ratiba, la annahu sunnatun ratibatun lis-salah, ba suna yin waɗannan salloli bane su Aliyu da su Jabir da su Ibn Abbas, ba suna yin nafilfilin nan bane akan suna yin sunanin rawatib, dan sunanin rawatib kan ba a yin su a halin tafiya. Ka sunnati salatul iqama, kaman yadda aka san sunnonin sallolin gida ba, ba irin sunnoni ne na sallolin gida wadanda ake yi kafin azhar, bayan azhar, kafin la'asar, kafin magariba, tsakanin isha, bayan isha ko kafin isha da makamantansu, ba waɗannan bane. Kawai dai suna yin nafila ne ga magari, wannan shine abin da za a fassara aikin da suka yi. Amma aikin Abdullahi dan Umar shine yafi dacewa da asalin zahirin sunna annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, cewa mutum ya takaitu kawai akan sallolin farilla, yayi watsi da dukkanin nafilfili har sai ya dawo gida. Wa yu'ayyidu hadha, daga cikin abin da ke kara ma ainihin wannan fassara ta cewa aikin sayyidina Abdullahi dan Umar shine zahirin sunna, an rubaiyata qad khuffifat, aga sallah mai raka'a hudu an takaita ta, an maidaita biyu ila raka'ataini, zuwa ga raka'a biyu, takhfifan 'ala al-musafir, dan mai tafiya matafiyi ya samu sauki da rangwame. Fa kaifa yuj'alu laha sunnatun ratiba, to yaushe kuma abinda aka rage asalin za a kawo wata nafila kuma daban a aji, yuhafidu 'alaiha, wanda za a ce lalle a doge wajen yin ta. Wa qad khuffifa al-fardu ila raka'ataini, bayan ita farilla an riga an takaita ta zuwa raka'a biyu. Falawla qasdu at-takhfif 'ala al-musafir, da ba dan ana so a takaita wato wahala a rangwanta ma matafiyi ba, ai da ba a rage mishi farilla ba, to an rage mishi farilla kuma an ce yayi nafila, kaga sai ya zama kamar ba a mishi rage ba kenan. Wa illa kana al-itmamu bihi awla, inda ba dan ana mai so a mai sauki ba, to cika asalin farillar yafi mishi fiye da a rage mishi farilla kuma a kawo mishi wata sallah daban a ce ita ma yayi ta. ولهذا قال عبد الله بن عمر لو كنت مسبحا لاتممت, dan haka ne shi Abdullahi dan Umar yake cewa inda zan yi nafila to da na cika sallah kawai shi yafi. Wa qad sabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu salla yawm al-fatih 8 rak'at duhan, ya tabbata man annabi alaihi salatu wassalam yayi sallah ranan fatuhu makka da hantsi raka'a 8. Mun karanta wannan a baya, wanda aka ce yana daga cikin salatu shukur da manzo Allah yake idan yayi jihadi ya ci nasara, yakan yi irin wannan sallah. Wa huwa idzaka musafir, a wannan lokaci yana halin tafiya ne, to kaga wannan ariba ce, sallah ce da take bujurowa, kamar matafiyi ne yazo wani gari ya tarar za a yi sallar kusufi ko istisqa'i, ko kuma a yanzu a halin azumi ana kana matafiyi za a yi sallar dare ta ainihin isha'a ashan ko tahajjud, duka zaka iya mubasharantan waɗannan salloli saboda salloli ne na musamman, ba sunanin rawatib bane. Ina fata mun gane waɗannan jama'a. Amma ma rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi fi sunani min hadith al-Layth an Safwan ibn Sulaym an Abi Busr al-Ghifari, yace amma riwaya al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi a cikin sunan din su daga Layth, daga Safwan dan Sulaym, daga Abu Busra al-Ghifari an al-Bara ibn Azib, wannan mutumin Abu Busra yace daga sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam mai suna al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu qala, Bara yace safartu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama 18 safara, a cikin lafazin yadda yake a cikin Abu Dawuda cewa yayi sahibtu ba safartu ma'a ba, sahibtu Rasulillahi. Kar mu manta wannan duka karatun nan Ibn Qayyim yana rubuta shi ne daga zakirarsa, daga kwakwalwarsa, da haka babu mamaki dan ka samu canjin kalma ɗaya ko biyu daga abin da yake a asalin lafazin hadisin, amma dai ma'ana ɗaya ce. Amma yadda lafazin yake a cikin hadisin, cikin littafin sunan Abi Dawuda, sahibtu Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, nayi tafiya tare da manzon Allah, ira da amincin Allah su tabbata a gare shi, 18 safaran, tafiya sau 18. Falam arahu, ban taba ganin shi, taraka raka'ataini inda zaigi shamsi qabla adh-dhuhri, ban taba ganin yayi watsi ko ya bar yin sallah raka'a biyu daidai sanda rana take gotawa ba. Wannan hadisi malam yace qala at-Tirmidhi hadha hadithun gharib, Tirmidhi yace wannan hadisi ne da'ifi, shine ma'anan gharibun ana. Wa qala Tirmidhi yace wa sa'altu Muhammadan anhu, na tambayi malam Muhammad dan Isma'il al-Bukhari kenan akan wannan hadisi, falam ya'rifu, Bukhari yace wani bai san wannan hadisi ba illa min hadithul Layth ibn Sa'd sai ta riwayar Laysu dan Sa'd bai san wata hanya daban ba sai wannan hanyar walam ya'rif isma Abi Busra kuma yace da ni bai san asalin sunan wancan alkunya na Abu Busra ba wa ra'ahu hasanan yace kuma ma'anar hadisin mai kyau ce ba wai wato al-ma'ana al-lughawi lil hadith kamar da Malal Albani ya fada a cikin magazin da ya akan hadisin tunda hadisi ne mai rauni wa busra bil ba'il muwahhada al-madmuma wannan lafazin na Abu Busra za a karanta shi da ba'ul mai dugo daya da gamma wa sukunus sinil muhmala da yin dauri akan sin mara dugo sai a ce busra wannan Abu Busra din da ke cikin hadisin shine matsalar hadisin domin al-Imam Adh-Dhahabi yace la yu'raf ba a san shi ba Ibn Hajar shi kuma a cikin bulugul ma a cikin ainihin wato takribu tadib yace maqbul yani inda al-mutaba'a kina da haka mutun ne da ba a san riwayar sa idan ya kadaitu da ita mutun ne da malamai ba su ainihin wato amince da shi kai tsaye ba da haka wannan riwaya da ke cewa wai Annabi sallallahu alaihi wasallama baya fasa yin nafila raka'a biyu daidai gotawar ainihin wato rana a halin tafiya hadisi ne wanda yake da'ifi kuma yanzu ya zama munkari kenan saboda ya saba ma ruwayoyi ingantattu da suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam baya yin ainihin nafila da gaskiyar sunan rawatib a halin tafiya wallahu ta'ala a'lam sai malam Ibnul Qayyim ya ci gaba da cewa wa amma hadithu Aisha radiyallahu anha shi ko dayan hadisin wanda yake na Aisha ne ummul mu'minin Allah ya kara mata yadda annan nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama kana la yad'u arba'an qabla az-zuhri hadisin da yazo akan bayani akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallama da dai baya fasa yin raka'a hudu kafin azhar wa raka'ataini ba'daha da kuma raka'a biyu bayan azhar farawahu al-bukhari fi sahihi kaga wannan hadisi al-imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin as-sahih dinsa mun karanta shi a can baya a babun da ke bayani akan ainihin wato tatawwu'i a na sallah amma walakinahu laysa bisarihin fi fi'lihi zalika fi safari amma kaga wannan hadisi bai zo karara ya nuna cewa har a halin tafiya annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin wannan nafilfili ba dan haka banda halin tafiya wala allaha akhbarata an akthar ahwali kuma zaka iya cewa ma Aisha tana bada labarin mafi yawan lokuta ne wa huwa al-iqama shine lokacin zaman gida lokacin da ba tafiya ake ba war rijalu su ko mazaje da suke bin shi tafiya ko da yaushe a alamu bi safarihi min nisa'i minan nisa'i sun fi mata sanin halin da annabi alaihi salatu wasalam yake kasancewa dangane da al'amarin sallarsa a halin tafiya wa qad akhbara ibn umar to ɗaya daga cikin mazajen nan da suka san halin shi a halin tafiya shine abdullahi dan umar radiyallahu anhu wa an abihi ya bada labarin cewa annahu lam yazid ala raka'atayn cewa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama baya qarawa akan raka'a biyu wa lam yakun ibn umara yusalli qablaha wala ba'daha shay'an kuma shi ma abdullahi dan umar din muka ji cewa baya sallatan wani abu kafin ko bayan sallar farilla a halin tafiya wallahu a'lam Allah ya sani daidai a takeice jama'a sallar nafila a halin tafiya ba a yi shine sunna in ya wuce ainihin wutri da kuma sallar raka'at al-fajr duk abin da ya wannan ci wannan to musulmi sai ya kiyaye shi amma ya iya yin wata nafila ariba kaman tahiyatul masjid idan ya shiga masallaci kaman ainihin wato wata sallah daban kaman sallar da zai zo tare ana yin wata sallah ta musamman kaman jana'iza kaman sallar istisqa'i ita ko dama salatul layli to ai wata bangare ne ta wutri da haka matafi zai ci gaba da yin sallar ashan din shi ko sallar ainihin tahajjudin shi idan tafiya ta kama shi a halin azumi da gaskiyar kuskuren da zaka tarar mutanen mu suna yawan yi akan wannan bangare shine mutanen da ke zuwa aikin haji ko umara suna manta cewa su matafiya ne da haka zaka ga mutun yana ta yin nafilfili barkatai ba daidai bane da tunanin cewa wannan wuri ne mai falala bari ya ta yin nafila da haka suna dogewa akan yin sunanul rawatib da kuma sauran nafilfili ma waɗanda suke haka a ci barkatai to wannan ya saba wa asalin zahirin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam babu laifin mutum ya yi tahiyatul masjid babu laifin mutum ya duk wata abin nan sanda ya maimaita alula da makamantansu amma sunan rawatib wanda yake kafin da zaran an kira sallah kaga mutane sun miki sun yi sallah da zaran kuma an gama sallah sake miƙewa su yi wannan ba daidai bane ya saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake su mutum ya yawaita a wurin shine yawaita dawashi wannan babu iyaka sannan nafilin kuma gurgurdan abin da yake sananne ma'rufi a cikin tsarin sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mutane su daina kallon kawai tsurar cewa tunda wurin yana da falala ta yi a bakin annabi aka ji falala annabi ne ya sama wurin wannan falalar sannan ta karbugo to kuma ga yadda annabin yake ibadarsa kwatankwace da mutane suke maganganu ne akan wasu abubuwa da sukan taso ai azumin arfa yana da falala tace eh to kwarai ko yana da falala amma kuma annabin da aka ji falala a bakin shi shi yace kuma kare azumin nafila ranar asabar na fata mun fahimci wannan jama'a to ire-iren waɗannan mutane su dinga fahimta wanda duk ya bar kuma irin waɗannan abubuwan don Allah dan ya lazimci sunna Allah zai ba shi ladan lazimta sunna wanda ladan lazimta sunna kuma ya fi ladan ɗaiɗaiwar wasu ayyuka waɗanda kake so kai umumi a ce kai ahlus sunna ne kai mai bin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama fa'ida da zaka samu a cikin wannan kasancewar ka mai bin manzon Allah alaihi wasallam ya fi fa'idar duk wani ɗaiɗaiwan aiki wanda a cikin shi ma akwai matsala in kai shi haka inda ma ya tabbata din kenan Allah ya sa mu dace wa alaikum salaam wa rahmatullah na'am to wani mai tafiya ne yake cika sallah tukunna akwai wani mai tafiya mai cika sallah ne ni ban san shi ba eh in ya bi su jam'iyya ya cika wannan wani abu ne daban za mu zo magana akan shi amma ka sa mai suna ka ce matafi ko mai cika sallah ni ban san wannan a cikin shari'ar Allah ba in dai sunan shi matafi to magana ya cika sallah ba ta taso ba za mu zo mu wannan magana amma yi ta ya baya in dai sunan shi matafi to sunan sallar shi kasar har ya dawo sanda zai zama mazaunin gida to iya wannan tsawon lokacin zai dinga barin sunanar rawatib bayani akan idan ya bi mazauna gida yayi sallah wannan zamu zo kan shi gaba ce ne zaman kanta tana da sarƙaƙiya ne saboda babu wani nassi a kanta me yasa saboda shi Annabi bai taɓa bin mazaunin gida mai shi na tafi ba da ya bi wani mazaunin gida da yayi sallar da an gani shikenan me yasa muke cewa dole mutum ya ci gaba da yin kasuru ko mun tsawon kwanaki saboda muna da asari daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye akan duk in yi tafiya sallar shi kasuru ce amma game da matafiyi ya bin mai cika sallah to Annabi bai taba samun kanshi a yanayin matafiyi kuma yana bin mai cika sallah ba dan dai dama shine liman na daya duk inda yaje shine liman ko kuma duk inda yaje cika sallar shi ke ta matafi to sai aka samu sabanin fahimtoci game da mas'ala shi sa naki amsa magana tare nan ku bari mu karanta ta daga cikin littattafai mu ji wanda malamai suka ce ku batta za a yi ta insha Allah karatu na gaba ko wani abu makamancin haka na'am kuma sunna ce wannan sunnar yin sallah duk sanda kai wata alula sabuwa shi tace sunan ta kai Bilal kan gaba wajen shiga aljanna kamar da Bukhari ya rawaito sunna ce mai kyau duk sanda kai alula to kai nafila raka'a biyu kamar da duk sanda ka shiga masallaci kai nafila raka'a biyu a da gangan yake zai Allah ya dawo in dai kai mutum ne yake kan shi to bari da yayi nafila raka'a biyu sai ba zai saki alula to wannan kuma ya kawo wani sabon salo yayi hila yayi dabara amma abinda ake nufi ka buƙatu zuwa ga yin alula saboda ka zagaya bayi ko Allah ka takari to sai yanzu kaga kai alula kenan sai ka zo kai nafila amma haka nan kana da alula ka tashi ka je ka ƙara yin wata dan ka zo kai nafila wannan wata sabuwar dariƙa ce kuma wannan eh na'am sai yace fasdin ga wata gaba wa kana min hadihi sallallahu alaihi wa sallama salatu tatawwu'i ala rahilatihi haythu tawajjahat bihi na daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da tafarkin shiriyar sa a halin tafiya shine manzon Allah yana yin sallan nafila kaman witri din kenan da ainihin salatul abin raka'atul fajri akan abun hawansa duk inda ta karkata da shi ko ta kalli al-qibla ko bata kalli al-qibla ba zai ci gaba da yin sallar shi wa kana yumi'u ima'an ya kasance yana yin nuni ne da goshi ko da kansa da makamanci haka bi ra'si da kan shi fi ruku'i yakan rankwafa a wajen ruku'u wa sujudihi ya ƙara rankwafawa wa sujudihi ya ƙara rankwafawa wajen sujuda wa sujuduhu akhfadu min ruku'i sai da makan shi yayi ƙasa sosai fiye da na ruku'u a wajen sujuda wa rawa ahmadu wa abu dauda anhu al-imamu ahmad da abu dauda sun ruwaito haka shi abu dauda ya ruwaito daga ahmad domin dama ahmad malamin sa ne min hadisi anas daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda annahu kana yastaqbilu binaqatihi liqiblata inda takbiratul iftitah cewa idan zai kabbara harama a irin wannan sallah da zai ta nafila sai ya tsaya tukunna ya kalli alqibla yayi kabbara harama daga nan sai ya juya duk inda tafiyarsa ta kama suma yusalli sa'ira salati haythu tawajjahat bihi sannan yayi ragowar sallar duk inda ya fuskanta wannan hadisi al-imamu ahmad da abu dauda suka fitar da shi da isnadi kyakkyawa daga cikin malaman da suka inganta shi akwai al-imamu al-munziri da sauran malamai kama ainihin malam muhammad nasiruddin al-albani Allah ya gafarta musu gaba daya amma sai shi malam ibnu al-qayyim yake cewa wa fi hadha al-hadith nazaru a cikin wannan hadisi akwai tababa game da ingancin sa amma hadisi ne tabbatacce jama'a wasa'ir man wasafa salatahu sallallahu alaihi wasallam ala rahilatihi atlaqo annahu kana yusalli alaiha qibla ayyi jihatin tawajjahat bi kaji inda yake ne in za ku yi tunawa ya taba yin irin wannan magana a can baya a cikin sifatus sala game da jilfatul istiraha kawai ya kawo wannan shubha cewa ba sunna bace irin wannan magana ya faɗa cewa saboda sauran waɗanda suka siffanta sallama ga Allah sai sallama ba su ambace ta ba har yace inda sunna ce da dukkanin masu ba da labarin sallah da sun ambace ta sai malam albani wa min qabli ibnu hajar suka mashi ilzami cewa da haka ne to da dukkanin sunnoni da duk an buge su dan kadan ne kwarai daga cikin sunnoni zaka samu cewa mafi yawan masu ba da labarin sallah ba ma duka ba sun ambace su kowa yana ambatan abin da yake ganin yana da muhimmanci ne wajen wannan gaba ta karantawa da yake ita ko sallar sai a hada daga tattaruwar riwayoyi sai a samu cikakkiyar sallah to haka wannan ma dan wani yayi itlaki cewa wasu da suka sifanta sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan abun hawa sun yi itlaki ba su yi kaidi da cewa yana fuskantar da ita al-qibla wajen kabbara harama ba sun ambaci iyana su ne yanzu kuma wani ya ƙara ambatan wani sabuwar wata sabuwar fa'ida da wani ilimi kuma isnadi ya tabbata to babu wani ainihin magana da za a yi sai a ce waɗancan sun ambaci iya abinda suka gani ne wannan kuma sun ambaci wani kaidi da ya rage fadin wancan ko kuma a ƙara cewa har ila yau waɗancan suna nufin a cikin inda ya samu kunci to baya tsayawa yayi wannan inda ya samu sarari fa yakan tsayawa yayi wannan walam yastasnu min zalika takbiratul ihrami wala ghayraha ibn qayyim yace basu kebance kabbara harama ko wata kabbara daban ba ka amir ibn rabi'a wa abdullahi ibn umara wa jabir ibn abdullahi kaman amir dan rabi'a ya rawaito irin wannan kissa haka abdullahi dan umar da jabir dan abdullahi Allah ya kara musu yadda gaba ɗayan su wa hadithuhum asahhu min hadith anas hadha hadisan su sun fi hadisin Anas din nan inganci eh wannan tunda dai shi ma ya inganta to magana fifiko ba ta taso ba tunda akwai da ra'ayi a hada riwayoyi wallahu a'lam malam yace Allah ne ya fi sanin daidai a takeice dai ya tabbata idan kana kan abun hawanka mota ce ko babur ya kama zaka yi sallar witri a halin tafiya sai ka tsaya ka kalli alƙibla sannan kai kabbara harama daga nan kuma sai ka juya duk inda ya samu a inda kuma haka ba zai yiwu ba alal misali a ce ba kake tuka mota ba irin waɗannan motoci luxury buses da makamantansu waɗanda kai ba kake tukawa ba kuma an kama hanyar kudu ake ta yi ko arewa ko yamma ba kalli alƙibla ba kaga ba yadda ka iya haka jirgin sama ba yadda ka iya ko kuma baka ma san ta ina ne alƙibla ba in ma zaka iya juya abun hawa wannan sai kai gurgurdan abin da ya sauka sai kai aiki da waɗancan hadisai mutlaqai idan ko aka samu yanayin da zaka iya aiki da waɗannan muqayyadai to sai kai aiki da su insha Allah wa salla ala rahilati wa ala al-himari in sahha anhu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah akan raƙumarsa kuma yayi akan jaki in ya inganta daga gare shi wa qadrawahu muslimun fi sahihi riwayar batun jaki al-imam muslim ya fitar da ita a cikin sahih dinsa min hadis ibn umar na hadisin abdullahi dan umar akwai hadisin anas dan malik ne jama'a wanda bukhari ya ruwaito a cikin as-sahih dinsa cewa anas yayi sallah akan jaki ga kissan nan ta lokacin da su ainihin wato ibnu sirina suka tarbe shi ya taho daga kasar sham ya kawo ziyara madina bayan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to sai al-imam ad-darqutni a cikin al-iltizamat wal askil tafan da yayi wanda ya ciyo kwala hadisai na cikin bukhari da muslim a ciki da yazo kan riwayar imam muslim wacce take nuna cewa annabi shi ma ya taba yin sallah akan jaki ita ce riwayar da wannan malami yake ishara akan cewa in ta inganta akwai wani mutum mai suna Amr dan Yahya al-Mazini shine ainihin mai riwayar da malam Daraqutni ya ciyo kwalasa cewa yayi kuskure kawai ya kuskurantar da shi al-Imam an-Nawawi da yalo a cikin sharhin Muslim yace wannan kuskurantar wanda Imam Daraqutni yayi bata da wata waje kuskurantar da fiqa dan kawai ya kawo riwayar da baka taba jinta ba saboda abinda aka sani cewa Anas ne ake bada labarin shaharar labari cewa yayi sallah akan jaki manzo Allah kuma akan raƙumi wata rana sai wani mai riwaya ya ruwaito daga sahabi Abdullahi dan Umar cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah akan jaki yayin da ake dawowa daga Khaybara sai kai da Daraqutni kai kace haza galatu ce kai wannan kuskure ne daga Umar dan Yahya al-Mazini yace saboda abinda aka sani shine cewa Anas ne yayi sallah akan raƙumi jaki Annabi kuma akan raƙumi yace kawai yayi wannan magana sai nawo yake cewa ba a kuskurantar da amintacci haka nan kawai dan tana iya yiwuwa wata waƙi'a ce daban yake bada labari ba waccan ba musamman tunda makharajin hadisin ba dai bane ina fata mun gane wannan shi yasa kaji annan malam Ibn Qayyim yake cewa to in ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a takeice ya tabbata domin riwaya ce ingantacciya babu wata kura akan ta al-imam ad-darqutni ya kawai ya manna mata wannan tambari na cewa kuskure ne daga ainihin Amr dan Yahya al-Mazini ba a kuskurantar da amintacci haka nan kawai mun ji wannan magana a baya kuma za mu ƙara jinta yanzu na akan wata gaba insha Allah wa alal fardi wa sallal fard bihim alal rawahil li ajal al-matari wa at-tini in sahha al-khabaru bi zalika yace kuma har ila yau annabi sallallahu alaihi wasallama ya taba yi musu sallar farilla akan ababban hawansu saboda ruwa da ainihin tabo an yi ruwa an yi tabo taba taba sai kowa ya zauna akan mashin dinsa ko a cikin motar shi kawai sai ya yi sallah yace in sahal khabaru bi zalika idan hadisin ya inganta akan haka to kuma hadisin bai inganta ba wa qadrawahu ahmad wa tirmidhi wa an-nasa'i annahu sallallahu alaihi wasallam annahu alaihi salatu wassalam intaha ila madiqin al-imam abu ahmad da tirmidhi da nasa'i ne suka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah ya tike zuwa ga wani lungu wani ainihin wato wuri mai duhu akan hanya kenan huwa wa ashabuhu wa huwa ala rawahilati shi da sahabbansa suna kan abubuwan hawansu was-sama'u min fawqihim sama tana sama da su wannan gwaru-gwaru kenan ko ma'ana ruwa yana zuba Laraba suna da wannan ɗabi'ar ta sanya mu abu sunan asalin shi, a kira a ce mu ruwan sama as-sama'u din. Ina fata mun gane wannan. Kamar yadda ake ce ma zani hiƙu, zani hiƙu, sai a sa mai sunan ƙashin da ake ƙulla zani a daidai kan shi, to haka sukan ce as-sama'u. Shine irin wannan a yayi anan was-sama'u sama min fawqihim, a saman su, ma'ana ruwa na tazba a saman su. Wal billatu, sannan kuma ga jiƙa da tabo da danshi, min asfala minhum, a ƙasan su ana ruwan sama kuma ƙasa yana jike kwatankwacin idan ana marka-marka, kamar yadda kowa ya sani mutane ba su gushe ba, suna ta kaiwa suna kawowa akan ababen hawansu da ƙafafuwansu, don haka sai gari ya taɓe gaba ɗaya. Fa hadarat as-salatu, sai lokacin sallah yayi, fa amara al-mu'adhdhina fa adhana, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa ladan ya kira sallah, wa aqama, sannan ladan ya tayar da iqama. Thumma taqaddama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala rahilati, sai manzo Allah ya ƙara gaba, ya shiga gaba akan abun hawansa. Fa salla bihim yumi'u ima'an, ya musu sallah yana mai nuni da wuyansa da kanshi. Faja'ala as-sujuda akhfada min ar-ruku', ya dinga yin sujuda tana yin ƙasa da ruku'u. Wannan hadisi kamar da malam ya ambata al-imamu Ahmad da Tirmidhi, da Tirmidhi sun fitar da shi, sai dai hadisi ne wanda yake da'ifi. Akwai wani mutum mai suna Umaru ibn Maimun ibn Rimah al-Balakhi, alƙalin ƙasar Balakh, yana cikin isnadin shi. Akwai kuma Amru dan Uthman dan Ya'ala, wanda shi ma masturi ne, malamai suka ce ba su san shi ba. Wancan shi ma al-Balakhi majhuli ne, duk da wasu sun amince da shi, amma ba a karɓar riwayarsa. Malam Muhammad Nasir Din al-Albani a cikin littafin Silsilat Da'ifa a lamba ta 6434 ya kawo wannan hadisi, kuma ya tattauna a kan shi, ya tabbatar da lalle hadisi ne wanda bai inganta ba, ballantana a ciro wani hukunci daga cikinsa. Inda ya inganta, da an samu dalili akan irin wannan hukuncin, cewa misali yanzu idan ana marka-marka, masallacinku ya lalace ko kuna kan hanya, sai ku jajjera motocin kuna cikinsu, sai liman ya shiga gaba da motar shi, ko ya shiga gaba akan jincin ɗin shi, ko sai muku sallah. To amma hadisin bai inganta ba, ina fata mun gane wannan. Wa sabata zalika an Anas min fili, amma ya tabbata daga Anas dan Maliku a matsayin aikinsa, ba a matsayin ainihin aikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba. Wallahu ta'ala a'lam. To jama'a, mun ji wannan kenan game da ainihin hukuncin yin nafila akan abun hawa a cikin ainihin halin tafiya, cewa shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta zo da halaccin yin haka. Sannan mutum in ya samu hali ya tsaya ya fuskanci al-qibla a sa'ad da zai kabbara harama, daga nan kuma kar ya damu, duk inda dabba ta fuskanta da shi sai ya ci gaba da yin ima'i alhalin yana kan abun hawansa. Allah ya sa mu dace. Sai malam ya ce faslun, ga wata gaba. Wa kana min hadihi sallallahu alaihi wa sallam annahu idza tahala qabla an taziga ash-shamsu akhara adh-dhuhra ila waqti al-'asr. Na daga cikin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya kasance idan ya kama hanya kafin rana ta yi zawali, to sai jinkirta azhar har zuwa lokacin la'asar, sai ta tafiya har lokacin la'asar, ma'ana zai tafiya ya bar gida 11 ko 10 da rabi, sai ta tafiya kaga lokacin rana ba ta gusa ba, sai ta tafiya har sai lokacin da rana ta kai daidai sallar la'asar. Thumma nazala, sannan sai ya sauka. Fa jama'a bainahuma, sai sallaci azhar da la'asar, shine jam'u ta'khirin kenan ko. Fa in zalati ash-shamsu, idan rana ta riga ya tayi zawali, qabla an yartahila, kafin ya bar gida, sallar dhuhra, sai ya fara yin sallar azhar, thumma rakiba, sannan sai ya hau abun hawa. Wa kana idza a'jalahu as-sayru, idan ainihin tafiya ta gaggauce shi, akhara al-maghriba hatta yajma'a bainaha wa bain al-isha, yakan jinkirta magariba har sai lokacin sallar isha, fi waqti al-isha, ya sallace ta a lokacin sallar isha. Wa qadru ya anhu fi ghazwati tabuka, amma ruwaito a yakin tabuka, a tarihin yakin tabuka. Ku ji wannan magana da aka ce, yakan idan rana ta riga ta gota, kai ne zaka yi tafiya, sai kana tashan mota har aka kira azhar, kaga kana garin ku kenan sai ka fita kai sallar azhar cikakkiya domin yanzu kana cikin gari ne ko kuma tun kana gida ko kana airport gurgurdan dai inda kake in dai garin ku ne sai kai sallar azhar to shine sai ya fara kawo magana cewa kuma amma ruwaito cewa idan annabi sallallahu alaihi wasallama annahu kana idza zagat ash-shamsu qabla an yartahila idan rana ta gota kafin ya bar gari din jama'a baina zuhuri wal asr sai salla azhar kuma yayin la asr tun yana gari to wannan magana jama'a za ku ji ta tabbatar da za a yi akan ta ma'ana ya za a yi ya dawo da la asr lokacin azhar ya jawo ta kusa yayi sannan ya kama hanya sai wasu malamai kawai sai suka tsani wannan magana wannan shine language ne kamata amfani da shi kawai suka ji kawai abin bai kwanta masa a rai ba sai suka ce a eh lokacin yana gida ba su yadda da riwaya ba suka ga kai wannan riwaya ba zai a ce ingantacciya ba ce za mu ji duka karatun wa in irtahala qabla an taziga ash-shamsu idan kuma ya riga ya bar gida kafin rana ta gusa a cikin wannan riwaya aka ce akhar dhuhra sai jinkirta azhar hatta yanzila lil asr har sai lokacin sallar asr yayi sai ya zakata fa yusallihima jami'an sai azhar yayi al'asr gaba daya wa kadhalika al-maghrib wal isha haka su ma yake magriba da isha ya jinkirta sai lokacin isha ko kuma yayi su gaba daya lokacin magriba lakin malan al-imam ibn qayyim al-jawziyya yace sai dai ukhtulifa fi hadha al-hadith wannan hadisi na kissan yakin tabuka to an yi sabani da akan shi fa min musahihin lahu akwai wadanda suka inganta shi wa min muhassinin akwai wanda suka kyautata shi wa min qadihin fihi akwai wanda kuma suka soki hadisin waja'alahu mawdu'an akwai wanda ma suka ce hadisin ƙarya ne kal hakimi kama al-imam abu abdullahi al-hakim an-naysaburi wa isnaduhu ala shart as-sahih ibn al-qayyim yace to isnadin hadisi dai sharadin sa abinda ke cikin mazajin isnadi ne ingantacce lakin rumiya bi illatin ajiba wasu ne kawai suka wurgi hadisin suka jefa hadisin da illa mai ban mamaki illa abun a tsaya a rike baki a ce yanzu wannan ita ce illa da za ku saki hadisin nan ga yadda magana take qala al-hakim al-imam abu abdullah al-hakim yace haddathana abu bakr ibn muhammad ibn ahmad ibn balawiya qala haddathana musa ibn haruna qala haddathana qutaybah ibn sa'id qala haddathana laysu ibn sa'd an yazid ibn abi habib an abi tufail an muaz ibn jabal kaji isnad wannan isnadi ne ingantacce kamar hasken rana jama'a bai da wata kura akan shi dukkanin malaman da ke cikin shi malamai ne jigajigai daga sahabi muaz dan jabal annan nabi sallallahu alaihi wasallama kana fi ghazwati tabuka babban malami cikin sahabbai malam muaz dan jabal Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance a halin yakin tabuka idhar tahala qabla an taziga ash-shamsu idan ya bar gida kafin rana ta gota akhar adh-dhuhra idan ya bar inda zai yi sabuwan zango kenan kafin rana ta gota sai ya ainihin tinkirta azhar hatta ya jama'aha ila al-asr ya hada ta da al-asr wa yusallihi ma jami'an sai ya yi su a tare lokacin al-asr jam'u ta'khir kenan wa idhar tahala ba'da zayghi ash-shamsi idan ya zama ya daura damarai tafiya bayan rana ta gota lokacin azhar sallar dhuhra wal asr jami'an sai ya jawo al-asr lokacin azhar sai ya sallace su tare sun masara sannan sai ya wuce wannan ba ai kusan dukkanin mu mun saba da shi muna tafiya jama'a wa kana idhar tahala qabla al-maghrib idan ya zama ya dauda mara tafiya kafin magriba akhar al-maghrib hatta yusalliha ma al-isha sai jinkirta magriba har sai lokacin isha wa idhar tahala ba'da al-maghrib idan ainihin kuwa ya tafi ne bayan magriba ajjala al-isha fa sallaha ma al-maghrib sai jinkirta isha sai sallaci ta tare da magriba to wannan shine tafarkin da manzo Allah yake gudana akai yakan kula da lokacin da ya bar masauki masaukin da yake ko inda yayi da zango yanzu da zai tashi lokacin sallah next sallah yayi to sai ya yi ta ita da ƴan uwarta da ke biye da ita. Lokacin next sallah bai yi ba, to sai ya bar ta har sai ya tafi lokacin ƴar uwa, lokacin ta biyu, azhar da al'asar, magariba da isha. Lokacin azhar yayi sai ya yi ta yayi al'asar, lokacin magariba yayi sai ya yi ta yayi isha. In lokacin waɗannan bai yi ba, sai ya bar su har sai lokacin ta gaba. Abinda ba daidai ba shine, jama'a mu kula, abinda ba daidai ba shine lokacin azhar yayi amma sai mu ce mu tafi sai mun je wuri kaza ma yi su duka, wannan kuskure ne. Mutane suna yin wannan, ma'ana muna kan hanya amma mun riga mun lissafa mun baro Abuja, yanzu kana jere zaka je Kano, sai ka ce kuma kana jere lokacin azhar yayi, sai ka ce a mu bari sai mun je dan kandi kafin la'asar ta yi, wannan kuskure ne, wannan wasa da sallah ne da ma. Amma idan lokacin ta bai yi ba, ka riga ka kama hanya ba tsaye kake ba, baka yada zango ba, baka tsaya cin abinci ko shan mai ko wani abu ba, sai ka ta tafiyar ka har zuwa lokacin sallah ta gaba. Mutane suna yin wannan kuskuren sosai jama'a, da tunanin cewa tunda su matafiya ne suna da flexibility su ki yin sallah, ko da ko san da lokacin ta yi sun samu halin tsayawa. In dai san da lokacin ta yi an samu halin tsayawa, ko direba ne na ainihin commercial bus, ku tabbata kun sa ya tsaya an yi sallah, sannan sai a yi tafiya. To wannan hadisin da hakim ya gama kawo shi, kawai sai hakim ya ce qala al hakim hadha al hadithu, kun ga dai wannan hadisi, riwatuhu a immatul thiqat, masu riwayarsa limamai ne waɗanda suke amintattu, wa huwa shadhul isnadi wal matn, amma isnadin shi da matninsa sun fandare daga abin da aka saba ji. Alaikum salatullah. Ruwatuhu yace wannan isnadi ya fandare ya zama shazi, thumma la na'rifu lahu illatan na'illuhu biha, yace kuma mu ba mu san wata matsala da hadisi yake da shi ba. Jama'a kun ji magana, yace hadisi na da matsala isnadi da matni, amma kuma bai san matsalar ba. Falau kana alhadithu min al-layfi an abi zubairi an abi tufaili, da a ce ma dai isnadin ya ce ne daga laifi, daga abu zubairi, daga abu tufaili, la allanna bihi alhaditha, da sai mu ce an samu matsala, an samu an'ana. Walau kana an yazid ibn abi habibin an abi tufaili la allanna bihi, da daga yazid dan abu habibin ne daga abu tufaili, sai mu ce an samu inqita'i. Falamma lam najid lahu al-illatayn, tunda bamu samu illa ɗaya daga cikin biyun nan ba, kharaja an yakuna ma'lula, to hadisi dai bai da illa, bai da wata matsala. Thumma nazarna, amma dai mun ƙara tsayawa mun kalle shi da idan sa ido kenan ko, falam najid li Yazid ibn Abi Habibin an abi tafaili riwayata, sai muka ga Yazid dan Abu Habibin baya riwaya daga Abu Tafail, wala wajadna hadha al-matan bi hadhihi siyaqa an ahadin min ashabi Abi Tafail, ko mu samu wani daga cikin masu riwaya a makarantar ainihin Abu Tufail da irin wannan riwayar ba, wala an ahadin, ba mu samu wannan karatun daga wani ba, min marrawa an Mu'adh ibn Jabal, wa ana ma'ana ba mu samu hadisin mutaba'a ba, sawa'un tamma ce ko kafira, ghayr Abu Tufail, daga Mu'adh Abu Tufail ne kadai, daga Abu Tufail wannan dalibin nashi ne kadai, wato mai suna Yazid dan Abu Habibin, daga Yazidu laysa dan Sa'ad ne kadai, babu mutaba. To sai muka kallu wannan fardiyya din, wannan garaba din, wacce take garaba ce mutlaka, isnadi ne kwaya daya, sai muka ce fa qulna, sai Musa Hakim muka ce al hadithu shazu, kai muka ce hadisin bai inganta ba, ku ji fa bai ga illa ba, amma yace hadisi bai da shi ba. وقد حدثوا عن ابي الطفيل الثقفي عن ابن عباس عن ابي العباس الثقفي قال يتي كما سن بايد لاباري daga malam abul abbas al-thaqafi yace kana qutaybah ibn sa'id yaqul lana, malam qutaybah dan sa'id, zamu magana akan shi, wannan malam qutaybah wanda yake malamin malamai duka su ahmad su bukhari su abu dauda su tirmidhi duka daliban shi babban malami, shi suka sawa ido suka ce shige da matsala cikin hadisi, haka nan kawai. Ina fata mun gane wannan. Yace Qutaybah dan Sa'id yana cewa da mu, ala hadha alhadith alamatu Ahmad ibn Hanbal, wannan hadisin akan shi akwai stamp na Ahmad dan Hanbali,
wa Ali ibn al-Madini da Ali dan Abdullah dan Madini wa Yahya ibn Ma'in da Yahya dan Ma'in wa Abi Bakr ibn Abi Shayba wa Abi Khaisama Zuhair ibn Harb kenan wadannan duka jibalun ne rasikha a cikin hadisi kuma dukkanin su daliban Qutaybah dan Sa'id ne kuma dukkanin su sun ruwaici wannan hadisin daga gare shi sheke nufi da cewa akwai thumbprint din su akan hadisin Ahmad dan Hanbali Ali dan Madini Yahya dan Ma'in Malam Abu Bakar dan gidan Abu Shayba da Zuhair dan Harbin shine Abu Khaisama wadannan dukkan su jama'a kowa shi kadai malami ne da ya kai ya kawo dukkanin su sun yi riwaya wannan hadisi daga malamin su shine Malam Qutaybah dan Sa'id hatta adda Qutaybah sab'atan min a'immatil hadisi sai da ya kirga mutum bakwai daga cikin ba mai kaji an fadi nawa anan an fadi guda biyar katabu anhu hadha alhadith wadanda sun koyi hadisin da gare shi wa a'immatul hadisi limaman hadisi inji hakim innama sami'uhu min Qutaybah ta'ajjuban min isnadihi wa matnihi kawai malaman hadisi suna jin wannan hadisi daga Qutaybah ne dan su ji su mamaki na isnadin da matanin thumma lam yablughna an ahadin minhum annahu dhakara alhadith dhakara alhadith illa hakim yace amma dai bamu ji daga cikin su wani ya ce ga illa hadisin ba thumma qala duk da haka hakim fa bayan ya ce shazi sai kuma ya kara matsawa gaba yace sannan kuma fa nazarna sai muka kara dubawa fa idhal hadith mawdu'un sai muka ce kai wannan hadisin da ƙarya ne wannan zallatu alimin ce jama'a ƙararraga ta na yace kawai sai muka matsa sai muka ce kai wannan hadisin ma na ƙarya ne kawai wa Qutaybah fiqatun ma'mun amma dai Qutaybah fa amuntacce ne mutumin kirki ne thumma zakara bi isnadihi ila al-bukhari sai kuma hakim ya ƙara kawo magana daga imam al-bukhari zamu karanta duka a cikin tafin asalin da ya faɗi magana jama'a qala bukhari yace qultu li Qutaybah ibn sa'id to kun san bukhari a cikin malamai ya fi kowa kwaku da ba jama'a in ya ga wata ƴar matsala ko ya yace ya dinga bincike kenan in bai amince ba ko bai soki hadisi mutu bai kawo a cikin tafin shi dan littafin shi littafi ne na hadisai waɗanda ba su da wata ƙura to sai ya kyale wanda yake da ƙura in ya ga dama sai ya ishara ta hanyar tarjuma ya kawo babin da ke nuna wancan hadisin ayi aiki da shi amma ba zai kawo a littafin shi ba ina ba ta mun gane wannan yadda ka san mutumin da kuna wani ɗan rikici da shi amma ko zaka aurar da ƴarka kuma shi ya da ta cewa akan wannan auren to kaga ba za ka je da kanka ka faɗa mai ba amma sai ka aika mai da text message ko ka sa wani ya gaya mai cewa a gaya mai fa akwai daurin aure fa in yazo kuma sai kai kawo baka gaishe ba ka dai fita hakkin shi kai cewa gaya mai ba to haka Bukhari yake yi hadisai waɗanda suke a wurin shi ba su kai kima su shigar tafin shi ba amma kuma yana buƙatar fiqhun da ke cikin su da ka sai yace babin da ke bayani akan kaza kawai sai ya wuce to irin haka yayi anan sai tambayi malam Qutaybah dan Sa'id yace ma amman katabta anil layth ibn sa'd hadith yazid ibn abi habib an abi tufail Allah shi gafarta malam da kai da wane ne kuka rubuta hadisin layth dan sa'd daga yazid dan abu habib daga abu tufail dan dama yadda yake in ka gaya mai sunayen sai ya bi gaba ɗaya duk inda suke a garuruwan da suke ya koyo hadisin sai ya samu mutaba'a to amma anan da ya tambayi Qutaybah sai Qutaybah ya ce mishi katabtuhu ma Khalid ibn al-Qasim ibn al-Haytham al-Madaini da ni da Khalid dan gidan al-Qasim Abul Haytham al-Madaini ni da shi muka yi wannan rubutun to wannan mutum ne mai rauni baya ga rauni mutum ne da akira wanda ake ce ma farawon hadisi yana shigar da hadisai cikin wasu in ya samu littafin ka baka sani ba sai ya kara ma hadisi ko ya rage shi sa Abu Abdullah al-Hakim da ya kawo shi a cikin majruhi ne yace la tahilu riwayata anhu ba a riwaya daga gare shi haka al-Imam Ibn Hajar ya ambace shi a cikin Lisanul Mizan ya tabbatar da shi cewa mutum ne maturuki haka al-Imam An-Nasa'i a cikin Ad-Du'afa'i wal Maturukin da ainihin wato al-Imam Adh-Dhahabi a cikin al-mughni fi du'afa duk waɗannan malamai da suka kawo zanci akan shi suka tabbatar da maturuki ne sai zama yanzu maturuki shine abokin koyon karatun wancan malami amintacce in fact gabaki ɗaya malaman hadisi ba sa karɓar riwayar wannan almada'ini in banda Aliyu ibn Abdullahi al-Madini, kuma har sukan zolaye shi ce ai kai ba kana ansar riwayar wani ba, daga ƙarshe shi ma ya watsi da shi. To da Bukhari ya ji cewa daga Ali daga Abu daga Qutaybatu sai Aliyu abin nan, sai wannan mutum mai suna Khalid dan Abdul Qasim suka anshi wannan riwaya, sai ya ga babu hanyar da zai samu riwayar mutaba'a. Dan yanzu mutaba'a guda ɗaya ce kuma matacciya, ita ce mutaba'an maturuki. Sai kawai Bukhari ya ce wa kana Khalidun al-Madaini yudkhilu al-ahadith ala ash-shuyukh, wannan Khalid al-Madaini ya kasance hatabibi ne, yakan shigar da hadisai ga malamai. Idan yana da wani hadisi da yake so ya yada shi, sai ya mamayi malamin makaranta, ya fita sallah ko wani abu makamancin haka, ko ya sa shi shara, sai ya rubuta mai shi a cikin littafin shi. Malamai suka gano shi, ai shi sai aka bada labari, ana gane wanda shi sai aka bada labari. Daga da hadisi shi ba a karba, duk malamin da yake amincewa da shi ya shigar da shi gidan shi, to shi ma ya zama yana da alamar tambaya. Ina fata mun gane wannan, saboda hatsabibi ne, kasa ko yara ne, akwai wanda in ya zo ya ga gasuga ga kasa sai ya dauka ko sai ya hada, za ga baban shi ba ta bari ya shiga kicin aiko, saboda zai ta'adi. Ina fata mun gane wannan. To da haka sai hakim sai ya samu wani wuri da zai kara makalkalewa jama'a. To za mu ji anan yadda al-Imam Ibn al-Qayyim ya mayar da wannan maganganu dukan su ga hakim, yayi dalla-dalla da su. Hakan nan za mu ji daga shi kanshi hakim din aslan hakim waɗannan maganganu jama'a a cikin nan yayi su. Al-Tafun Ma'rifatu Ulum al-Hadith na al-Imam Abu Abdullah al-Hakim, wannan shine littafi na biyu a tarihin ilimin Mustalah al-Hadith, daga littafin al-Imam Rama Hurmuzi mai suna al-Muhaddith al-Fasil bayan rawi wal wa'i. Sai Abu Abdullah al-Hakim yayi littafi ya sami suna Ma'rifatu Ulum al-Hadith wa kamiyati ajnasihi, sanin ilimin hadisi da bayani akan nau'o'in hadisai. Da aka yi magana akan sahihi, da'ifi, mursali, shazi, mudallasi, kaza da sauransu. Wannan tahqiqin wani malami ne mutumin kasar Saudiya mai suna Dr. Ahmad Ibn Faris As-Sallum, wanda profesa ne na ilimin tafsiri da ulumul Qur'an a cikin jami'a ta Malik Faisal a kasar Saudiya. Bugu ne mai kyau kwarai, hakim jama'a yau da rasuwarsa kusan shekara 1130, dan ya rasu ya da shekara 1432 kenan yau da rasuwarsa. Wannan littafi ne mai kima kwarai a cikin musulunci. To a cikin wannan littafin gashi a inda yake magana akan ash-shaz, a cikin shafi na 394 shine inda yake zikirun nau'i samin wal 20 min ulum al-hadith, ambatan nau'i na 28 daga cikin nau'o'in ilimin hadisi. Yace hadha an-naw'u minhu ma'rifatu ash-shadhi min ar-riwayat, shine sanin shadhi daga cikin riwayoyi. Wa huwa ghayru al-ma'lul, shadhi daban ne da ma'luli. Fa innal ma'lula shi hadisi mai tangarda ma yuqafu ala illati, wanda aka gano tangardarsa annahu dakhala hadithun fi hadithin, an samu cakudewa tsakanin hadisai guda biyu. Aw wahima fihi rawi, ko wani mai riwaya yayi bankaura. Aw arsalahu wahidun, ko wani mutum yayi irsali. Fa wasalahu wahimun, sai wani mai wahami ya zo ya sa shi da isnari cikakke. Yace wa amma shazu, shi ko shazi da zanyi magana anan. Fa innahu hadithun tafarrada bihi thiqatun min athiqat, shine a samu amintacce ya kadaitu da wata riwaya. Wa laysa lil hadith aslun bi mutabi'in bi zalika thiqa, amma hadisin bai da wani asali da wannan amintacce za a ce an rako shi. To shi kanshi wannan tarifin kasiri kasancewa kawai amintacce ya rawaito hadisi, babu wanda ya biyo shi da mai da shi sazi ba, ya mai da shi garibi ne. Sai in amintaccen ya saba wa riwayar sauran amintattu, dole sai an yi wannan kaidin, amintacce ya rawaito hadisi ta saba wa riwayar sauran amintattu. Kaman hadisin da aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kare ya sha ruwa a zubar, sannan a wanke so bakwai, sai wani ya zo da cewa a wanke so takwas. To yanzu wannan karin lamba ta takwas riwaya ce ta amintacce, ya saba wa amintattu ƴan uwan shi, sai a ce ya zama shazi. Ina fata mun gane wannan. Da ya kawo wannan tarifin shi sai ya misali da wannan hadisin, gashi inda yace sami tu Abu Bakarin أحمد ابن محمد المتكلم الأشكر يقول سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق يقول سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول قال لي الشافعي قارن تعريفي نكافي يقول مثال شافعي ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يرويه غيره شاذي باشيني أمنتتشي يرويتو وانا أبند وانا بيرويتو مسيشي هذا ليس بشاذ وانما شاذي بني إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه الناس أمنتتشي يرويتو حديثي يساقى ومتاني هذا الشاذ من الحديث الإمام الشافعي وانا شيني شاذي أتكن حديثي ومثاله ما حدثنا أبو بكر وكذا ده يقول سيتي مثال سيشني رواية دمال أبو بكر محمد ابن أحمد ابن بالوية يد دكجيش أسم قال أخبرنا موسى بن هارون قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث ابن سعد أن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كذا 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 يد دكجيش بالحرف da ya gama wannan sai ya kawo magana hadha hadithun ruwatuhu a'immatun thiqatun wa huwa shadhul isnad wal matn shine da makaranta din ko wala na'rifu lahu illa na'alluhu biha falau kana al hadithu an al lays inda al lays an abi zubair an abi tufayli la'allana bihi kaza 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 haga inda yake fa qulna al hadithu shadhul sai ya kara cewa wa qad haddathuna عن أبي الأباس الثقفي قال كان قتيبة بن سعيد يقول لنا قتيبة يناتشمنا هذا الحديث على هذا الحديث علامة أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأبي بكر بن أبي شيبة وأبي خيثمة حتى أدى قتيبة أسامي سبعة من أئمة الحديث كتبوا عنه هذا الحديث كما يريد يومكج سيتسوك بارد سيوة shine malamin taliki ya kasa yake cewa bayan waɗannan mutanen daga cikin malaman da har ila yau suka bada wannan hadisi daga Qutayba akwai Al-Hasan ibn Sufyan akwai Muhammad ibn Ishaq akwai ainihin Musa ibn Haruna akwai Muhammad ibn Ayyub al-Balakhi akwai Abu Dawud as-Sijistani akwai ainihin Al-Imam al-Bukhari akwai Al-Imam an-Nasa'i akwai Abu al-Abbas as-Saqafi akwai Humaydi duka waɗannan sun ji hadisin nan daga al-Imam Qutaybatu dan Sa'id wa kad akhbaranahu Ahmad ibn Ja'far al-Qati'i qala haddathana Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal qala haddathani abi qala haddathana Qutaybatu ibn Sa'id fa dhakarahu nahwa kadi isnadin al-Imam Ahmad qala Abu Abdullah al-Imam Abu Abdullah al-Hakim sai yace fa a'immatul hadisi innama sami'uhu min Qutaybata ta'ajjuban min isnadihi wa matnihi thumma lam yablughna an ahadin minhum annahu dhakara al-hadith illa kaji fa magana yace wai sun jine kawai dan su mamaki amma mu rawo san illa shi ba amma da haka sai yace qara alaina abu ali al-hafiz hadha al-baba wannan karatun abu ali al-hafiz ya mana shi yace da mu wa haddathana bihi an abi abdurrahman an-nasa'i imam an-nasa'i kenan wa huwa imam asri an Qutaybah ibn Sa'id wa lam yadhkur abu abdurrahman wala abu ali lil hadith illa wannan malaman gaba ɗaya su suwa basu ambace ta illa ba fa nazarna amma sai muka tsaya muka duba fa idha al hadith mawdu'un kaji asalin da magana take wa Qutaybah thiqatun ma'mun jama'a ku duba tanakudi hadisi na ƙarya kuma kace mai riwaya kuma amintacci shine sai kawo wannan magana daga Imam al-Bukhari cewa haddathani Abu Abu al-Hasani Muhammad ibn Musa ibn Imran al-Faqi qala haddathana Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaima al-Imam ibn Khuzaima kana qala sami'tu Salih ibn Hafsawiyya an-Naysaburi qala Abu Bakr wa huwa sahibu hadithin yaqulu yace Abu Bakr dinnan malamin hadisi ne Abu Bakr ibn Khuzaima kana yana cewa sami'tu Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari naji malam bukhari ya kulu yana cewa qultu li qutaybah ibn sa'id ma aman katabta an al-lays ibn sa'd hadith yazid ibn abi habib an abi tufail qala katabtuhu ma khalid al-mabaini qala al-bukhari wa kana khalid al-mabaini yudkhilu al-ahadith al-shuyukh khalid al-mabaini ya kasance yana shigar da hadisi ga malamai shine wanda muka bayani akai muka ambaci da tafai daga ciki littafin al-mughni na al-imam ainihin bin al-zahabi da littafin ainihin al-jarh wa ta'dil da abdu'afa na uqairi da littafin kitab al-majruhin haka nan da lisan al-miban na ibn hajar duka waɗannan malamai sun tattauna akan shi sai yace wa hadha wa min hadha al-jinsi zai ƙara kawo sadi sai kenan daban to jama'a kun ji yanda hakim kawai ya ainihin rawaita wannan hadisi ba tare da hujja bayyananniya ba to abu na gaba da ya kamata mu tambaya wai wane ne ko tayi mutu dan Sa'id da za su mishi wannan mugun lamba haka nan kawai bari mu ji daga al-Imam Adh-Dhahabi jama'a al-Tafsir Siru Alamin Nubala wannan dake hannu mujalladi na 11 ne gashi a cikin shafi na 13 al-Imam Adh-Dhahabi yace Qutaybah sai mishi alama da ainun ma'ana dukkanin ashabul kutubus sitta surutu hadisin shi zaka yi samun tarihin kutubu dan sa'id a cikin littafin tabaqat na ibnu sa'din da tabaqatu na al-imamu ainihin khalifa da littafin at-tarikhul khabir na al-imamu al-bukhari da as-saghir da littafin tarikh na yaqub ibn sufyan al-fasawi da littafin al-jarh wa at-ta'dil na al-imamu abdurrahman ibn abi hatim da littafin tarikh baghdad na al-khatib al-baghdadi da tabaqatu al-hanabila na ibnu amad da al-lubab da littafin tahdhib al-kamal da littafin tazkiyat al-huffaz da al-ibar na al-imam adh-dhahabi da littafin tarhib at-tahdhib da littafin tahdhib at-tahdhib da littafin an-nujum adh-dhahira da tabaqat al-huffaz da littafin khulasat at-tarhib da littafin al-kamal da littafin shadarat adh-dhahab fi akhbar man dhahab duka wadannan sun tarihin al-imam Qutaybah ibn Sa'id a takeice al-imam adh-dhahabi yace huwa shaykhul islam al-muhaddith al-imam as-siqatul jawwal rawiyatul islam yace limam musulunci malamin hadisi babban limami amintacce wanda yake kara kaina ya kai ya kawo mai riwayan musulunci ma'ana ya riwayato hadisan musulunci abu raja'il Qutaybah ibn sa'id ibn jamil ibn tarif al-thaqafi Qutaybah dan sa'id dan jamil dan tarif al-thaqafi maulahum bararran bawa ne a cikin kabilar Banu Saqifa al-Balkhi asalin shi dan garin Balkh ne al-Baghlani min ahli qaryati Baghlan sunan kauyen su kenan min mawalil Hajjaj ibn Yusufa yana daga cikin bararran bayi na Hajjaj dan Yusufa al-Amirul Zalim shugaban nan mugu kun gane wa huwa ibn akhi Usaym ibn Jamil Saqafi وقد كنت عملت له ترجمه الامام الذهبي yace na taba rubuta tarihin shi daban littafi mai zaman kanshi ma'aha nahwun min 80 hadisan min al-awali na ruwaito hadisi wajen 80 wanda nake da su da isnadi ta hanyar shi wa haddathtu bidhalika kuma na koyar da dalibai ma wannan littafin wa ahbabtu al-ana an ana amalaha ala ammuzajil zara'i yanzu kuma ina so na sake mishi wani littafi na tarihin shi kamar yadda nayi wasa'o'in shi su Imam Ahmad su Shafi'i da sauransu duk wannan limaman nan Zahabi na da littafai ɗaya-ɗaya wa haka da ya tarihin su shi kuma tarihin da Zahabi ya masa ya fi kama da kamar a ce intikha'i ne ya zabo hadisan da yake da isnadi da suka bi ta kan al-Imam Qutaybah dan Sa'id sai ya karantar da hadisan yanayi yana fitar da fawaid jama'a wannan jama'a su ne malamai fa na gaskiya kuma su ne malaman salaf da ake samun wasu ƴan tatabar da suna cewa ai hankali da su waɗannan su ne malaman salaf jama'a ko ka ji wani aibi a cikin ilimin su ko ka ji wani kin gaskiya a cikin ilimin su to dan me ba a ki su kenan sai dai in kai zindiki ne maki gaskiya mauliduhu sanata 49 wa 100 an haifi Qutaybah dan Sa'id shekarar hijira da shekara 149 qala al-hafiz yace qala al-asma'i asma'i yace Qutaybah mushtaqqun min al-kitbi me ma'anar sunan Qutaybah yace an ciro shi ne daga lafazin al-kitbu wa huwa al-mi'ah shine ainihin wato abu idan ya bude haka yuqalu ana cewa ta'antuhu fandalaqat aqtabu watani na soke shi sai ga kayan cikin shi sun fito fili ma'ana Qutaybah abu da ake ganin shi haka abu wanda ya fito fili yake da ainihin wato mazhari ai kharajat na'am zabi yace gaskiya ne warta hal Qutaybah fi talab al-hadith shi talabul ilmi Qutayba yayin yawon neman karatu wa kataba ma la yusafu kasara ya rubuta abin da ba za a iya siffantawa ba saboda yawan shi wa zalika fi sanati 72 wa 100 shekara ta 172 ya bar garin su ya kama hanyar neman ilmi fa hamala al-kathira an malik ya koyi hadisi da yawa daga malik wallaysu wa sharikin wa hammad ibn zaid wa abi awana wa ibn lahi'a wa bakr ibn mudhari wa kathir ibn sulaimin sahib anas ibn malik tabi'i ne wannan wa ansara ibn al-qasim wa abdul wahib ibn ziyad wa abi al-ahwas as-sallam ibn sulaimin wa mufaddal ibn fadala wa ibrahim ibn sa'd wa isma'il ibn ja'far wa ja'far ibn sulaimana wa harb ibn abi al-aliya wa hammad ibn al-yahya al-abakhi wa khalaf ibn khalifa yayi ta lissafa sunayen malamai kala daban-daban jama'a ga sunan sannan yace haddasa anhu al-humaydi wa nu'aym ibn hammad wa yahya ibn abd al-hamid al-harrani wa ahmad ibn hanbal fa akthara al-humaydi da nu'aym dan hammad da yahya dan abd al-hamid al-harrani dukkanin su sun yi hadisi daga gare shi da ahmad dan hanbali yayi hadisi da yawa daga wannan malami wa yahya ibn ma'ini wa ali ibn al-madini wa muhammad ibn abdullah ibn numayr wa abubakar ibn abi shayba wa ta'ifa ma tu qablahu da wasu wadanda dukkanin su sun riga shi mutuwa sune wadannan ya lissafo kaji su kuma duka limamai a ce wannan shi malamin su ne jama'a shi sa ake ce mashi shaykhul a'imma warawa anhu haka nan kuma sun yi riwaya daga gare shi suwa ne al-bukhari wa muslim wa abu daud wa tirmidhi wa an-nasa'i fi kutubihim fa aktsar a cikin littafan su da yawa baka ji ana cewa haddathana qutayba a cikin littafan nan kana karantawa warawa ibn maja an muhammad ibn yahya az-zuhali anhu ibn maja yayi riwaya daga muhammad dan yahya az-zuhali wannan abokin rikicin su bukhari da muslim din nan zuwa ga qutayba to dan sa'id wa an ibn abi shayba anhu haka nan kuma ibn maja ha ila yau daga abubakar dan gidan abu shayba tunda mun ji dalibin shi ne warawa tirmidhi aidan ar-rajul anhu tirmidhi mana da riwaya daga wani mutum daga gare shi gashi nan ya talissa fa sunayen daliban shi da yawa sai kawo maganganun malamai yace qala abubakar al-asram mala abubakar al-asram yace samitu ahmad ibn hanbal zakara qutayba fa asna alayhi naji ahmad dan hanbali ya ambaci qutaybatu ya mushi yabo ya fada abin kirki akan shi wa qala yahya ibn ma'in min tariqi ahmad ibn zuhair qutaybatu thiqa qutayba amintacce ne wa kaza qala an-nasa'i haka nan nasa'i ya fada wa zada yace saduqun ma'ana yace thiqatun saduqun wa qala abu hatim ar-razi abu hatim yace thiqatun wa qala ibn khirash saduqun kaji duka waɗannan malamai ahmad dan hanbali yahya dan ma'in nasa'i abu hatim ibn khirash wa haula'i hum ar-rijalu wa qala abu dauda abu dauda yace qadima qutaybatu bagdada sanata 16 wa 200 qutaybatu ya zo garin bagdada shekara ta 226 fa ja'ahu ahmad wa yahya ahmad dan hanbali da yahya suka tabbata suna koyon karatu a gurin shi wa qala fihi abu hatim ar-razi aidan abu hatim ar-razi yace hadartu hudu bagdada na same shi a garin bagdada wa qad ja'ahu ahmad fas'alahu an ahaditha fa haddathahu biha aka tambaye shi hadisai ya bayar da hadisan wa ja'a abubakar ibn abi shayba wa ibn numayr bil kufa ilayhi laylatan wadannan malamai suka zo wurin shi tsakar dare wa hadartu ma'ahu ma tare da ni aka je falam yazala basu gushe ba yantakhibali alayhi suna ta zaban hadisai suna kwafewa a cikin hadisan shi wa antakhibu ma'ahu ma ni ma ina ta zaban hadisai ila subhi har gari ya waye ma'ana aka yi till down kenan ana ta karatu ko kun tuna haka malam Albani ce za a dinga yi a makarantar nan jama'a a kwana karatu dan haka malamai suke yi in aka zauna kawai za a yi ta yi ne in ka ji bacci ka koma gefe kawai wa qala abdullahi ibn ahmad ibn shattawiyya ibn shabbawiyya sami'tu qutaybata yaqulu qutayba yace naji qutayba yana cewa kuntu fi hadathati atlubu ar-ra'ya farkon al'amari na fara koyon fiqhu ne shine ra'ayi fiqhu da waɗannan ƴan tatabar zan suke magana akai kaji abin da malamai suke ce mishi a gani na zance ne na a gani na ya fara koyon zancen a gani na fara'aitu fi ma yarun na'ima sai ne mafarki annan muzaratan dulliyat min as-sama'i, ga wata katuwar guga ana sauko ita daga sama. Fara'aitun nasa yatanawalunaha, mutane suna ta ɗiban ruwan da ke cikin sa. Fala yanalunaha, sun kasa samun ruwa. Fajitu ana, ni ko ina zuwa fatanawaltu haka sai na dauke guga gaba daya. Fattala'tu fiha, sai na leka gugan. Fara'aitu ma bainal mashriqi wal maghribi, sai naga tsakanin gabas da yamma, naga ko ina na duniya a ciki. Falamma asbat, da gari ya waye mun, ji'tu ila mikhda'i al-bazzar, sai na tafi gun wani malami mai suna mikhda'u al-bazzar, wa kana basiran bi ibarati ar-ru'ya, malami ne da yake da kwarewa akan sanin fassarar mafarki. Fa qasastu alayhi ru'yaya, sai na tafi na bashi labarin mafarki na. Fa qala, sai ya ce, ya bani ya bunayya, ya kai dan dana, alayka bil asari, ina horanka daga koyi hadisi. Fa innar ra'aya la yablughu al mashriqa wal maghriba, wannan mafarkin da kai alama ce akan za a ji labarin ka gabas da yamma, amma an ka kallewa hadisi fiqhu, to ba za a ji labarin ka ba, dan haka ka bar fiqhu ka kama hadisi. Jama'a, kuna jin wannan karatu? Wa inna ma yablughu al asr, hadisi shi yake kai mutum ko ina a ji labarin shi. Malaman hadisi su ne ake jin labarin su a ko ina a duniya, alherin Allah ya kai gare su. Shi ne za a samu wani dan tatabar zai zo ya kafa lasifika, yana ina yana zagin su, yana tsine musu albarka. To duk wanda ka ji yayi haka, jama'a, ba mutumin kware bane, ba malami ne na Allah ba, shedani ne. Jama'a, ku kiyaye irin su, ku daina jin mutumin da yake suka malaman hadisi. Yana daga cikin alaman munafurci, kamar yadda Ibn Khuzaima ya faɗa, a jin mutum yana batanci ga malaman hadisi. Za mu zo ta gaba, za mu zo da maganganun malaman hadisi insha Allah, da maganganun malamai akan yabawa malaman hadisi, da kuma yaya ake kallon wanda yake zagin su. Al-Imam Tahawi haka ya faɗa, yace malaman fiqhu da malaman hadisi da malaman tafsiri, yace malaman alheri ne, muna kaunar su, muna yaba musu, muna ambatan su da alkhairi, muna jin haushin wanda baya kiran su sai dan ya soke su. Daka aqida ce mu a wurin mu jin haushin mutumin da ke zagin malaman hadisi. Kowa ya san wannan aqida ce, yadda muka yadda Allah yana sama, muka yadda sabbai mutanen kirki, muka yadda cewa Qur'ani shine sakon Allah na ƙarshe, zancen Allah ne, har kuma muka kudurce duk mai batunci ga malaman hadisi, to ba mu bashi, mu ba siyasa bace, aqida ce jama'a. Ko mun gane wannan? Kaji yace hadisi shike kai labarin mutum gabas da yamma. Qala fataraktu ar-ra'aya, sai ta watsi da karatun ainihin wato ra'ayi, wa aqbaltu ala al-asari, sai na kama hadisi. Malam Muhammad Nasiruddin Albani, karanta yin shi, akwai littafin Hayatul Albani wanda wani dalibin shi mai suna Ash-Shaibani yana nan anan sama mujalladi biyu. Albani yace farkon rayuwarsa Nobel yake karantawa. Nobel wannan da ka sani, kisso shi da labarai, shine Allah ya taimake shi sai ya haɗu da wasu rubuce-rubuce na ainihin wato Majalatul Mannar ta ainihin wannan malam Rashid Rida. Tunda ya fara karanta su, kuma dama ya riga ya karatu mai zurfi a cikin lugal Arabiya da ilmomin da ya koya a gun baban shi da abokan baban shi, har yana da ijaza akan riwaya hadisi a lokacin. Zaka ji wasu ƴan iska suna cewa bai koya hadisi ba, ka taba ganin mutum da koya hadisi bai wannan aikin Albani yayi? Ta ina zai wannan aikin? Ko warka daya ta takhriji, wanda bai koyi hadisi ba sai ya rubuta warka daya ta takhrijin hadisi, wallahi ba kai saka rubuta ba. Sai ce sai kawai na koma karatun hadisi. Shikenan Allah ya mishi wannan fatahin da ya mishi. Yakan wuli a maktabatul zahiriya, yace karanci awa shida yake, yadda ma'aikata ke zama a maktabar haka yake zama. Idan lokaci ya canza, aka canza lokaci, su suna tashi, misali da azumi ko ana sanyi ko ana wani yajin aiki ko makamancin haka, sai su bashi mukulli, shi yaje shi zai karatu. Hatta kai mu ma sun ware mishi wani special room inda yake zama ya karatu. Yakan je wani shago na masu sayar da littafi, ya saba da su, su bashi aran littafi wanda babu a wannan maktaba, ya tafi da shi har sai idan mai siya ya zo, sannan za a kira shi ya kawo littafin, saboda bala'in karatu jama'a. Irin mutumin da irin wannan karatun zaka ce kai zaka dada shi, kai ba karanta komai ba sai hayaniya, dan duk abin da ake karantawa a wajen karban digirori jama'a hayaniya ce, dan sai ka zaba. syllabus ne sai abin da aka ce ka karanta sai abin da kaje fito a jarabawa in kuma research ne kake yi sai abin da ya shafi research ɗinka kadai kake karantawa duk abin da yake wajen wannan baka karanta shi kai a yanzu ma a cikin abin da ke cikin binciken naka ma ba kwa ke karantawa ba tunda sata aiki sata an sa aiki mutum nawa ne yake zuwa zai yi defense PhD ko magister sai a kama shi da satan ansa plagiarism mutum nawa ne yadda muka ga wannan Allah ya sa mu ga manzo Allah haka yadda zaka ga abin kururu gashi sata ansa ci na rantsi da Allah ba wai labari bane a kama mutum barawo yana so a bashi PhD guda nawa irin su albani da suka yi karatu jama'a karatu da ake cewa dukan katu hardcore karatu ya zauna ya karanta ya nazarta gashi Allah ya mishi ainihin wato taurin abin nan wato dauriya ta karatun aka ce sukan zo fa yana karatun suna mai tambaya ya bada amsa ba tare da ya daga idan shi daga kan littafin ba idan shi na kan littafin amma yana sauraron tambayar yana bada amsa saboda ihtimami da abin da yake da aka sai da ya karance daukacin littafin hadisi da maktubat da ke cikin maktaban nan da ya gama da ita sai zama yana tafiya wani gari Halab kusa da Damascus ne yakan je ya kwana uku hudu akwai ta maktaba a can can ma yana zuwa ya karatu ga bakin talauci da Allah ya zarfe shi da shi a lokacin bayan sun bata da baban shi yace yakan jefa kan hanya kan titi haka yana tsantan takaddu irin takaddar katin aure gindin receipt takaddar kosai wani sanarwa da aka buga na wata sabuwar makaranta ko admission suke tsinta fa yazo ya gaggyara su yana rubuta abin da zai rubuta a bayan su a haka yayi mujalladi guda na silsilar sahiha ina jin mujalladi na biyar gaba ɗaya shi gindin receipt ne asalin rubutun hannu shi malamin da ke nan tarihi yace Albani ya nuna mishi asalin rubutun sai Ali Hassan ma sun bada labari haka aka dauka aka kai shi madaba'a gindin receipt jama'a an juya bayan duka an yi rubutu ga ilimi ga talauci da ya ba wa Allah gaskiya kafin ya rasu da Allah ya azurta shi miliyoniya Albani ya mutu sanda ya mutu miliyoniya littafai da da yake ara littafai shi kadai sai da aka yi kago jirgi sawu biyu aka kawo jami'ar islamiya kagon jirgi jama'a wani ke magana trailer kago na jirgi ai sai a trailer 50 kago na jirgi ba ya danganta ga irin size din jirgin ne da kuma yawan kayan wake magana trailer trailer kayan kananan yan kasuwa kenan ko Allah shi kyauta to jama'a irin waɗannan malaman ko mun shedancin ka Allah ya riga ya daga su magana wani shedani ba ta mai da su baya ba kuma sunna ce ta malaman kwarai su Bukhari din nan da su Muslim da su Imam Malik din da duk su waɗanda ake ambato yanzu su wa fa a zamanin su sun fuskanci irin wannan hasada da gaba da kiyayya daga malamai shedanu ire-iren wannan shedanan da ke Kaduna yanzu Ibn Hazm sai da malamai suka zuga sarakuna aka kwace littafin shi gaba ɗaya aka kona ko daidai da Qur'ani aka ce basu bari ba dakin shi duk abin da ke dakin sai da aka fito da su waje kofar gidan shi aka kona su gaba ɗaya wurin dai a mai da shi useless na'am na'am on da ladi injiniya na salima kwarai ba wanda ya tsira ga mutane Bukhari din nan da kake ji sai da kai Bukhari ya gudu ya koma asalin ƙauyen sa na Bukhara ya zauna can saboda bala'in mutane da suka tafa shi gaba yan banna iya da masada a Baghdad ta kai mai yana addu'a yana cewa Allah ka kashe ni na huta Allahumma tawaffani ma kanatil wafatu khairali sai da Bukhari din ga wannan addu'a saboda bala'i ya ishi shi Imam an-Nasa'i haka to ashe ba sunna ce sabuwa ba kuma har yanzu sai gashi aka samu shedanu suna zagin su dan shi wannan fa duka hada shi yake gaba ɗaya yana musu kudin goro maliku kawai yake so majnunu malikin kenan Allah shirye shin malamin hadisi ne Imam Malik malamin hadisi ne amma shi ai ba hadisi yake kallo ba in yace maliku to shi risala yake nufi ita ce malikun shi warawa Ahmad ibn Jarir an Qutaiba qala qala li abi Qutaiba yace babana yace min ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi an-nawmi naga manzon Allah mafarki fi yadihi sahifa manzon Allah na rike da wata ɗan takarda fa qultu ya rasulullah sai nace da shi ya manzon Allah ma hadhihi sahifa wannan takardar ta menene qala yace fihi asamil ulama yace sunayen malamai ne a ciki qultu sai nace nawulni ce ya manzo Allah barin dan gani mana anzur fihi isma ibni in gani ko akwai sunan dana fa nazartu fa idha fihi ismu abi sai na duba sai na ga sunan dana a ciki mafarki baban shi ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da wata takarda dauke da sunayen malaman al'umma hada dan shi a ciki وقال عبد الله بن محمد بن سيار الفرهياني قتيبة صدوق يتي قتيبة من قسكياني ليس أحد من الكبار إلا وقد حمل عنه بالعراق باب ونما لم يأكس إراك سيري إذا ما يكوي كاركي أقولش وسميت أمر بن علي يقول مررت بمنا على قتيبة وعباس الأنبري يكتب عنه يتي ناوتي تمنا naga Qutaiba ga malam Abbasul Al-Anbari yana rubutu a wurin sa fa jistu sai na wuce walam ahmil anhu naki koyan karatu a gun shi fa nadimtu daga baya ne nadama irin da ya raina wannan ma sai an koyi karatu a gun shi ba ga mutane suke yi ba sai daga baya in bayan ya mutu ko ya maka nisa sai ka zo kana nadama irin yadda mutane suke yanzu muna ganin nan fa albani ke garantawa muka ki zuwa yanzu gashi wasu sun wuce mu ko kuma da mu aka fara da a wannan mu ne fa muka fara mu ne asalin daliban shi shiga ga wasu yan tudun wada ko wasu yarbawa sun shiga gaban mu to shine ga yanan fa ta kawo labarin shi yace mata lailataini khalata min sha'bana sanata 40 wa mi'ataini ya rasu a ainihin wato watan sha'ban biyu ga watan sha'ban a shekara ta 240 wa huwa fi 90 sana yana cikin shekaru 90 وكان كتب الحديث عن ثلاثه طبقات ياي حديثي daga ainihin tabakoki uku gashin ya ci gaba sai mala yace qultu wa haddasa anhu al-humaydi wa muhammad ibn al-fadl al-wa'i humaydi mun ji a baya yayi hadisi daga gare shi da kuma muhammad ibn al-fadl al-wa'i wa bainahuma fil mawt 98 sana tsakanin humaydi da muhammad ibn al-fadl dinnan tsakanin rasuwar junayn su akwai shekara 89 wannan shi ake ce ma as-sabiq wal lahiq idan malami ya dade a duniya sai ya zama yana da dalibai waɗanda suke sun dade wasu kuma sun zo daga can baya in ka dauka kamar jami'ar ABU ta shekara wajen 60 yanzu ko to akwai wanda ya gama ABU shekara 45 wani kuma sai yanzu yake cikin ABU kuma dukkan su daliban ABU ne sai zama san da wancan ya mutu da wancan ya mutu akwai tsawon shekaru to abin da yasa ake so a san wannan saboda kar in kaji ran da kaji Muhammadu dan Fudail dan Fadul ya ce daga malam Qutaiba in kaga tarihin rasuwarsa sai ka fara tunanin anya ku ba in kitsai domin tsakanin shi da sauran daliban akwai shekaru masu yawa ba in kitsai bane malamin ne ya tsawon rayuwa ya karantar da jil ajiyal da yawa ko in za ga malamin islamiya ya karantar da wance ta yi aure ta haifi ya ita ma ya karantar da ita ita ma ta yi aure ta haifi ya ita ma ya karantar da ita da haka malamin kaka ne da ɗaya da jika duka jil din gidan duka ya karantar da su in gajera suna kowa tana cewa malam sai ka sha mamaki ko tana nufin malamin kakarta ne a duka malamin su ne in malamin islamiya ya tsawon rai za ka bi sai ya karantar da duka al'umma alayna Allah kai ga malamin islamiya wa amma al-khatibu fa qala fi kitab as-sabiq wallahi haddasa anhu nu'aym ibn hammar wa abul abbas as-sarraj wa bayna wafatihima 84 sana ga wasu kuma da ainihin khatibu ya kawo akwai nu'aym dan hammad da abul abbas as-sarraj su ma duka daliban shi ne tsakanin rasuwar su akwai shekara 80 da ainihin wani abu to bayan da ainihin duka zahabi ya gama wannan sai yace waka yace wa kana rihlatun nasa'i ila qutaiba sanata 30 wa 200 fa qama indahu sanatan kamila al-imam an-nasa'i ya tafi gun qutaiba shekara ta 230 ya zauna a wurin shekara guda wa kataba anhu shay'an kaseeran ya rubuta riwaya da dama daga gare shi lakinnahum tana'a wa taharraja min riwayati kitab ibn lahi'a bi'afi yanhu amma bai riwayto karatun da ya samu ta hannun qutaiba daga ibn lahi'a ba saboda baya karban riwaya ibn lahi'a wa qila kana sababu nuzuhi da qutaibata mimma bi balagh wa inqita'ihi bi qaryati baghlan annahu hadara indahu malikun an ce wata rana abinda yasa qutaiba ya kaura ya baggaron su shine wata rana suna zaune a majalisin Imam Malik wa ja'ahu Ibrahim ibn Yusuf al-Balakhi sai wani dan garin su Qutaiba mai suna Ibrahim ibn Yusuf al-Balakhi yazo makantan Maliku lissama yazo jin hadisi fa baraza Qutaiba sai Kutayba ya tashi karara wa qala yace hadha min al-murji'a yace algatu malan wannan dan bid'a ne na san shi dan garin mu ne murji'i ne fa akhrajahu malikum min majlisi sai maliku yace to a fita da wannan dan bid'a wa kana li ibrahim as-sura kabira bi baladihi to a can garin su babban malami ne amma dan bid'a ne fa ada Kutayba ta sai kafa Kutayba ta gaba wa akhrajahu sai dai sai baggarin yace wannan shi ya hana ni jin karatun maliku jama'a ku kyamace shi yayi ta mushi sharri sai dai sai baggarin وما علمتهم نقموا على قتيبة سوى ذلك الحديث المعروف في الجمع في السفر كاجي شيما امام المذهب يتي بان سن وانا حديثي دا معلمي سكا قيامتا نا قتيبة با ان بان دا وانن حديثن نان سنني نا لبارن حدا صلى اتفيا وانن حديثن نامو كينا كومن غاني جماعة قال احمد بن سلمة عمل ابي طعاما ودعا اسحاقا ثم قال ان ابني هذا قد حلح علي في الخروج الى قتيبه يتي انزو وليما سي aka kira malam ishaq dan rawiya kenan sai babana yace da malamin dana ya matsa mini sai ya fita yaji gun qutayba fa matara me ra'ayinka algawta malam fa nazara ilayya sai malamin ya kalle ni wa qala yace hadha qad akthara anni eto ai wannan yaro yayi karatu da yawa daga gare ni wa huwa yajlisu bil qurbi minni na san shi yana zama a majalisi kusa da ni wa abu raja'il amma dai malam qutaybatu inda huma laysa indana yana da hadisin da ba mu da shi fa ara an ta'azana lahu asa an yantafiya ina ganin ka bashi ya fita ya je garin da malaman yake dan shi ma ya karu dama kun ji malaman kwarai ba sa hana wani dalibi ya je gun wani ya koyi karatu ba sa cewa duk abin da kake so za mu koya maka duk wanda ka jawo koto alamar yana da wani deficiency da baya so a gane ko dai shedani ne ko malami ne wanda yake bai malantu ba ya shiga rigan malamai in kuka je gun wasu malamai za ku gane wallan shi ko malami ne mai son tara jama'a bai so a watsi a bashi waje haji yace mun koya mishi karatu da yawa kuma mun san ya koya amma babu komai a gun wancan din ma akwai ilimi ka je ka koya Allah ya ji kan malal albani haka yakan ce mana ku je gun wane ku koya mu karatu ya iya ilimi iri kaza mana indai kai malami ne baka shakkar ajigun wani aji kamar idan kai dan kasuwa ne kana da farashi mai kyau baka shakka a fita garin baka shiga ta wani ko an fita za a dawo baka bari idan budurwa ta san ta isa tana da farin jini tana da kira da halitta ba ta jin shakkar saurayi ya zo wurin ta kuma ya tafi zai dawo baka bari in dai mijinta ne zai dawo ba ta cewa duk koya yake a lallaba ita ne kai kwantai ba ta tsoron kwantai shine ma'ana abu zata tana intiqai har sai ta samu Mr. Right ba ta cewa daga wanda ya zo na farko to alhamdulillah ya tsaya yana to haka duk malamin da zaka ji yana cewa ai ku tsaya dai mu za mu koya muku komai kar ku je wurin su kar ku je wurin su wane mutanen nan kuma ahlus sunna ne malamai ne ba ɗan bid'a bane dan me zaka ce kada ku yi karatun su in dai kana nufin dalibanka da alheri me yasa har iyaye suke daukan ƴaƴansu su kai su akoya musu ta sana'a wanda ba sana'ar iyayen ba saboda ba su da haufi akan cewa dan ƴaƴansu sun yi wata sana'a daban ba na kasa bace gare su kana tailor sai kai danka ya koyi kasuwanci ko ya koyi kafinta dan me ba za ka kale ka ce dole sai tailor ba to kaji yace a kai shi ya je ya koya a ainihi a wurin malam Abu Raja'i shine Kutaybah dan Sa'idin din kenan gashi lokaci ya kure za mu ji ainihin maganganun in Allah ya kai mu gobe za mu fara karanta maganganun al-Imam az-Zahabi waɗanda suka rage waɗanda yayi akan wannan hadisi sai mu koma mu sake karantawa daga ainihin shi kanshi al-Imam al-Ibn Qayyim al-Jawziya kenan da kuma wasu maganganun da za mu karanta daga malam karshen tikatik wato shagwar mai matsiyata kenan shine al-Imam al-Albani Muhammad Nasiruddini daga littafin irwaqul gharili fi takhrij ahadith manarus sabil sai dai ku mutu da bakin ciki ya ku matsiyata eh dan da ba a so ya tasa za mu tsaya nan insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullah na'am